بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شدا جوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا جبو إيدا تريه إيدا قوم شاترا وان دي إيدا إيدا أشرين دا ترى جوات جولاي 1998 الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي ثالثا وصية أكو دا جتكين وصية ويند الإمام أبو حنيفة يي ومسلمي دنغني دا أينه رقو دا زنتو تكنشي wato bamu gushe ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha a inda muke cikin shimfidar da mallan yake mana bayani da cewa sunna wajibi ne mutun ya rike ta sannan ba lalle sunna ce daidai da dariqar wani ba ko kungiyar wani ko mazhabin wani ko fatawar shehi wani ko malamin fiqh wani a sunna annabi sunna annabi ce ta yi daidai da fatawar wani malami tana nan a sunna annabi ta saba wa fatawar wani malami tana nan a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma matukar mutum mumini ne to wajibi ne ya jawo ga dukkan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mishi kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku mu'minai idan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka kiraye ku to ku amsa wannan kira domin suna kirayar ku ne zuwa ga abin da zai sa ku samu kyakkyawar rayuwa a nan duniya ku samu kyakkyawar rayuwa a lahira sai Allah ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani da cewa Allah na iya shamakance tsakanin mutum da zuciyar shi yanzu nan sai Allah ya fatar da kai in yaso ka kasa fahimtar gaskiya ga ta kurkuru sai Allah ya maida kai kamar yadda ya bada labari a can sama cikin suratul a'raf duk sanda kaga gaskiya sai ka maida ita ce bata duk sanda kaga bata sai ka maida ita ce gaskiya to gaba ɗaya Allah ya nufi ka da hallaka kenan Allah ya tsare mu to shine al-Imam Abu Hanifa al-Imam al-A'zam yace idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama duk sa'an da na faɗi wata magana sai ta saba wa maganar littafin Allah madaukakin sarki ta saba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatruku qawli ku bar magana ta ku riko da maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kasa mallan yake cewa wannan magana al-fullani shine ainihin wato yarwayto ta fil iqaz a cikin littafin iqazu himami ulil absari a cikin ainihin shafi na 50 wa nasabahu lil imami muhammad aidan har wa yau kuma wannan ainihin malami ya danganta wannan magana zuwa ga al-Imam Muhammad wato al-Majirin al-Imam Abi Hanifa thumma qala sannan sai shi wannan malami mai ainihin littafin iqab himam ulul absar yace hadha wa nahawhu laysa fi haqqil mujtahidi wannan magana da makamanciyarta da al-Imam Abu Hanifa yayi to ba yayi ta ne ga haƙƙin wanda yake babban malami ba li adam ihtiyajihi fi zalika ila qawlihi saboda babban malami baki ɗaya ba shi da bukata zuwa ga zantutukan malaman fiqh wanda yake bukata zuwa ga zantutukan malaman fiqh shine wanda yake muqallidi ko kuma wanda yake koyan ilimi amma wanda ya karantu yayi ilimi yayi bincike ba shi da bukata ga ainihin fatawoyi da zantutuka na malaman fiqh kaza ya kamata jama'a su koyi su fahimci wannan in malami ya kai ya kawo to shi sai qur'ani sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zai rinka dabdala kai ne da kake muqallidi ko dan koyo a cikin addinin musulunci sai ka tsaya kana koyon muktasar kana ainihin fatawa kana ainihin kai da komowa cikin waɗannan littafai amma babban malami shi dungurungun ba shi da bukatar waɗannan zantuka na malaman fiqh don shi ma ya kafu ya samu shi ma mun fahimci wannan da kyau ko amma wanda yake muqallidi to wannan shine kamar yadda zaka zo ka je ce bal huwa fi haqqil muqallid wannan magana tana kan haƙin wanda yake muqallidi ne qultu ni albani ne littafi sai nace wa bina'an ala hadha qala ash-sha'rani fi al-mizan dan karin bayani akan wannan magana da shi malam al-fullani ya fadi ga abinda ainihin ash-sheikh abdul wahhab ash-sha'rani ya fadi a cikin littafin shi al-mizan al-kubra a juz'i na farko shafi na 26 yace fa in qulta da zaka ce fa ma asna'u bil ahadith allati sahhat ba'da mauti imami
to yanzu yaya zan yi da hadisan da suka inganta bayan mutuwar limani na walam ya akhudh biha shi limani na bai dauki waɗannan hadisai ba fal jawabu amsa alladhi yanbaghi laka an ta'amala biha abinda ya kamace ka sai kai aiki da waɗannan hadisai limamin kungiyarka shehun mazhabinka muridinka ay shehunka wanda yake jagorancin al'amarinka ya rasu bai yi aiki ba bai dauki waɗannan hadisai ba to shikenan Allah ya ji kan shehu Allah ya ji kan shugaban kungiya Allah ya ji kan malam amma kai sai ka dauki waɗannan hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka ainihin yi aiki da su fa inna imamaka domin shi limamin naka law zafara biha da a ce ya samu waɗannan hadisai wa sahhat indahu kuma suka inganta a wurin shi la rubama kana amaraka biha to da me yiwa ya umarce ka da cewa kai riko da waɗannan hadisai fa innal a'immata kullahum domin limaman fiqh hudin nan da ka ganin su baki daya asrafi yadi shari'a to suna ainihin rike ne a hannun shari'ar musulunci wa man fa'ala zalika wanda ya aikata haka yayi aiki da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da limamin shi bai dauki waɗannan hadisai ba faqad hazal khaira bikilata yadayhi wannan ya rungumi alheri da baki ɗayan hannayen shi wa man qala wanda ko yace la a'malu bi hadisin illa in akhadha bihi imani ni bazan dauki hadisi in aiki da shi ba sai in ya gan limami na yayi aiki da wannan hadisi fatahu khairun kathirun to alheri mai yawa ya kubuce mishi kama alaihi kathirun minal muqallidin li a'immatil madhahib kama yadda da yawa daga cikin masu biyayya ga limaman mazhabi suke wa kana al-aula lahum al-amalu bi kulli hadithin sahha ba'da imamihim abin da ya kamaci su mabiya mazhabi shine su aiki da duk wani hadisi wanda ya inganta bayan ainihin mutuwar limamin su tanfizan li wasiyatil a'imma dan ya zama sun yi aiki da wasiyar waɗannan limamai kenan fa inna i'tiqadana domin mu aqidan mu fihim game da su waɗannan limamai annahum law ashuda a ce sun yi tsawon rai wa zafaru bi tilkal ahadith kuma suka samu waɗannan hadisai allati sahat ba'dahum waɗanda suka inganta a bayan su la akhadhu bi hada sun yi riko da su tabbas ba ma shakka haka akan dukkan limaman musulunci wa amilu bima fi hada kuma sun yi aiki da ainihin wato wa amalu bima fi hada kuma sun yi aiki da abubuwan da ke cikin waɗannan hadisai wa taraku kullu qiyasin kanu qasuhu da sun rabu da duk wani qiyasi wanda suka yi wa kullu qaulin kanu qaluhu da sun rabu da duk wata magana wanda ainihin suka riga suka fadi a baya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce ainihin wasiyar ko kuma wasiyoyi da shi al-Imam Abu Hanifa al-Imam al-A'zam yayi wa duk wani wanda yake musulmi ne inde yana da kunne na jin magana yana da ido na basira amma in hallakakke ne to sai kowa yana cewa ai Abu Hanifa yayi wannan ne dan tawali'u kawai amma ba haka yake nufi ba wanda di ya faɗi irin haka ga Abu Hanifa to yana zargin Abu Hanifa da zindiƙanci kenan ma'ana kace Abu Hanifa yadda yake din nan in magana ta saba littafin Allah ko ta manzon Allah ku rabu da ita ku dauki ta Allah ku dauki ta manzon Allah kuma kace ba haka yake nufi ba a to wannan ai ka cuta Abu Hanifa ma da a ce yana da rai ma ya kamata ya kai ka koto ayi shari'a domin kana zargin shi da cewa abinda bakin shi yake fadi na cewa ayi biyayyar Allah da manzon Allah ba haka zuciye shi nufi ba wannan shine hakikanin zindiƙanci Allah ya shiryar da mu bayan da Sheikh Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani ya gama kawo mana wasiyoyi da nasihohi na al-Imam Abu Hanifa sai kuma yake saniyan limami na biyu daga cikin limaman da za a kawo ainihin zantuttukan su shine Malik ibn Anas al-Imam Malik dan Anas Allah madaukakin sarki ya ainihin yi mishi rahama yace rahimahullahu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wa amma al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu shi kuwa Imam Malik dan Anas Allah madaukakin sarki ya mishi rahama idan ba a manta ba na taba yin tambihi akan cewa wasu suna yin kuskure suna cewa Imam Malik wai ainihin wato Anas dan Maliki ne baban shi a wannan kuskure ne baban Imam Malik ma ba malami bane haka Allah madaukakin sarki ya nufa dan kasuwa ne Anas ibn Malik ko malami ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan Anas da ake magana to mahaifin Imam Malik ne yana daga cikin tabaka ainihin tabi'ai ne dan haka ba wai wancan Anas ne Anas dan Malik ya haifi wannan Malik dan Anas ba a'a daban ne wannan فقال الامام مالك امام دار الهجره الله مدوكين سركي يجي كان شي يتي awalan na farko innama ana basharun ukhti'u wa usibu ni maliku mutun ne ina yin kuskure kuma ina yin daidai ni maliku ba Allah bane abin da yake nufi kenan don Allah baya yin kuskure ni maliku ba manzon Allah bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin kuskure ni maliku ba mala'ika bane domin mala'iku ba sa kuskure ni mutun ne zai yi in yi kuskure zai yi in yi daidai fanguru fi ra'ayi duk ra'ayina duk zantutuka na ku dube su fa kullu ma wafaqa alkitaba was sunnata fa khuduhu duk abin da ya dace da alqur'ani da sunna ku yi riko da shi wa kullu ma lam yuwafiqa alkitaba was sunnata fatrukuhu abin duk da bai dace da qur'ani da sunna ba to ku rabu da shi wasiyar imam malik kenan tashi a kasa ash-shaykh al-muhaddith al-albani yace ibnu abdul barr shi ya ruwaito wannan magana fil jami' a cikin littafin shi jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi a cikin juz'i na biyu shafi na 32 wa anhu ibnu hazm al-imam ibnu hazm wanda abokin ibnu abdul barr ne ya ruwaito wannan magana shi ma daga ibnu abdul barr din wato daga imam malik ta hanyar ibnu abdul barr fi usul al-ahkam a cikin littafin ibnu hazm mai suna al-ihkam fi usul al-ahkam a cikin juz'i na 6 shafi na 149 wakazal fulani haka malam dan fulani shi ma ya ruwaito wannan a cikin shafi na ainihin 72 Allah ya shiryar da mu to kamar yadda muka alƙawari a karatun da ya gabata cewa zamu ainihin dan tattauna kadan cikin tarihin ibnu abdul barr tare da cewa kana son karanta tarihin ibnu abdul barr ka je ka karanta manyan littattafai da malamai suka rubuta na tarihin malamai din gurungum kamar ainihin siyaru alamin nubala da makamantan su ko kuma ka karanta littafan da suka tarihin manyan malaman malikiya kamar littafin addibajil muzahhab fi ma'rifati ayanil mazhab na ibnu farhun al ya'muri al maliki ko kuma ka ainihin karanta ainihin littafan da suke kawo takaitaccen tarihin kowane malami zaka samu littafai an rubuta tarihin ibnu abdul barr da sauransu ibnu abdul barr malami ne mutumin kasar maghrib wato ainihin nan yammacin duniya wato kasashen abin nan kasashen Spain da sauran waɗannan kasashe waɗanda su ne suke yammaci na ainihin duniyar musulunci tun a wancan zamani mutumin garin andalus ne an ainihin haife shi a wannan gari na Cordoba wanda suke cewa Cordoba wato mutumin kasar Cordoba ne kasar Spain kenan ta yanzu ibnu abdul barr amma Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi a garin Shatiba garin al-Imam Shatibi dinnan cikin kasar Maghrib ne anan aka rufe shi a wannan kasa yayin karatu anan ainihin ya rayu anan ya mutu bai taba fita daga kasar Maghrib domin koyo ilimi a wani wuri ba amma Allah cikin ikon shi Allah yayi mishi baiwa domin an haife shi a hijira annabi na da shekara 368 ya rasu hijira annabi na da 463 wato in ka lissafa ya shekara 95 a duniya kenan ibnu abdul barr yau in ka lissafa da rasuwar shi shekara 956 da mutuwa babban malami ne ya rubuta littafai da rama ya rubuta littafi al-isti'abu ila ma'rifati al-ashabi tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana buga wannan littafi a cikin mujalladi biyu manya ko kuma kaga an buga shi a gefen littafin al-isaba fi tamyizus sahaba ko kuma a karkashin wannan littafi al-isaba fi tamyizus sahaba yana da ainihin babban littafi al-istizkar littafi ne wajen mujalladi 30 aka buga shi kuma ba a taba buga wannan littafi ba sai waɗannan shekaru kamar 5 da suka wuce yayi shi yana kawo fiqhun mazhabobi ne yana nuna menene daidai daga cikin waɗannan matsaloli Shafi'i ya ce kaza Maliku ya ce kaza to wacce magana ce ta daidai da magana Allah magana annabi sallallahu alaihi wasallam sunan littafin al-istizkar yazo yayi sharhin muwadda sharhi wanda yake a kashin gaskiya ba a samu wani malami ya sake muwadda sharhi irin wannan ba sai dai mai yuwa nan gaba in Allah ya datar da musulmi ko a samu wani fiye da haka amma lalle a yanzu dai kam tunda aka yi muwaffa ta Imam Malik babu malamin da ya tsaya mata sharhi kamar wannan sharhi mujalladi 38 ya sami shi at-tamhidu lima fil muwaffa min al-ma'ani wal asanidi yana tattauna ainihin game da isnadi game da ma'anonin hadisai da matsaloli ɗaya bayan ɗaya yake ainihin tattaunawa a cikin wannan littafi wanda wannan littafi na daga cikin littafan da suka jaza wa ibnu abdul barr baƙin jini a cikin malikiya ana ganin ma shi yaya zai zama ba maliki tunda zai zama zai faɓa wa maganar maliku ya rike maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan masu wannan tunanin ba su fahimci hakikanin malikiya ba dan gashi yanzu magana da muke karanta Maliku yace duk magana shi in ta dace da Qur'ani da Sunna dauka in ta saba a aje ta to Ibn Abdul Barr sai zama take-taken shi kenan to sai zama har Malikiya ma suna kyamar shi sai ka zo aka fifita wasu mutane waɗanda suka zo a bayan Ibn Abdul Barr ba a ji labarin ma Ibn Abdul Barr a Malikiya ba tare da cewa Ibn Abdul Barr na da babban littafi wanda yake na fiqh ne yadda kaga tsarin risala haka yake amma ya ninka risala so 20 shin an ji labarin wannan littafin na Ibn Abdul Barr littafi ne na zunzurutun fiqh amma wai Ibn Abdul Barr kadai saboda yana fifita Allah ya ce annabi ya ce sai aka boye shi aka manta da shi a Malikiya to wannan ainihin son zuciya ne Al-Imam Ibn Abdul Barr shi wannan ya sanya ma abotar su ke gwadi tsakanin shi da Ibn Hazm domin zamanin su daya abokan juna ne Ibn Hazm shi kuma bazahire ne wannan kuma Maliki ne amma yana tafiya akan manhaji na duk inda Allah ya ce annabi ya ce yana fifita to dan haka sai tafiyar sa tai daidai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan littafi nashi Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi ana buga shi tun tsohon bugo banda na kasar India aka zo ana buga shi a Darul Kutubul Ilmiya aka zo ana buga shi a Darul Fikri a cikin ainihin mujalladi daya haka matsakaici juz'i biyu babu ta hakiki a cikin shi balle takhrijin hadisai da asarai dake ciki sai daga baya aka samu Abul Ashbal Az-Zuhairi wani almajiri daya daga cikin almajiran Muhammad Nasiruddin Al-Albani yazo ya haqqaqa ya ta'liqi ya takhrijin hadisai da asarai wadanda ke cikin wannan littafi gashi shine nan nazo da mujalladi na farko yanzu an buga su manyan manyan mujalladai haka gasu Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi na Abu Umar Yusuf dan Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Barri An-Numari Al-Maghribi Hafiz Al-Maghribi mun fahimci wannan da kyau ko to Ibn Abdul Barr kenan wannan kuma shine ainihin littafin nashi Allah ya shiryar da mu to shine wannan da Albani yake mana ainihin hujja da shi zamu ji yana yawan dauko zantutuka daga Ibn Abdul Barr Allah gafarta mishi to bayan da ya kawo wannan kuma sai ya ce saniyan wasiya ta biyu daga al-Imam Malik Imam Darul Hijra Imam Malik yace laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak babu wani a duniyan nan bayan annabi Muhammad sai ya zama wata ran za a dauki maganar shi wata ran kuma sai an watsar da maganar shi in dai ba annabi ba sai yace illa an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi Muhammad shine kawai babu zabi da ya fada to sai a dauka gashi a kasa Albani ya takhriji yace nisbatu hadha ila Malik huwa al-mashhur 'inda al-mutaakhirina danganta wannan magana zuwa ga Imam Malik shine abin da yafi shahara a wurin malamai da suka zo daga baya baya wa sahahahu anhu ibn Abdul Hadi ibn Abdul Hadi al-Maliki ba ibn Abdul Hadi al-Muhaddith ba wani ba Maliki ne ya inganta wannan magana yace ta tabbata Maliku ya fadi fi irshad as-salik a cikin littafin shi irshad as-salik ba irshad as-salik wanda ka sani sharhin askari ba wani irshad as-salik ne a cikin shafi na 227 a cikin juz'i na farko wannan ya nuna littafin ba a buga shi ba kenan tunda kaga ya kawo lamba a haka wa qad rawahu ibn Abdul Barr fil Jami' ibn Abdul Barr ya ruwaito wannan ainihin magana a cikin Jami'u Bayanil Ilmi a juz'i na 2 shafi na 91 wa Ibn Hazm da Ibn Hazm fi usul al-ahkam a cikin ainihin littafin shi al-ihkam fi usul al-ahkam shima in Allah ya yarda nan gaba zamu zo da littafin na Ibn Hazm mu kwatanta jama'a shi shima a dan tattauna kadan cikin tarihin Ibn Hazm a juz'i na 6 shafi na 145 da shafi na 179 min qaulil hakam ibn utayba cewa al-hakam dan utayba ainihin ya ruwaito wannan wato shi ibn abdul barr ya ruwaito haka cewa banda malikuma an samu al-hakam dan utayba wani tabi'i ne wa mujahid da mujahid wa auradahu taqiyuddin as-subki fil fatawa as-subki ma ya kawo wannan magana a cikin fatawa mujalladin farko shafi na 148 min qaulil ibn abbas shi kuma yake ibn abbas ne ya faɗi wannan magana muta'ajjiban min husnihi subki ya ji dadi ya nuna mamaki da sha'awa akan kan wannan magana thumma qala sa'annan sai subki ya ce wa akhadha hadhihi al-kalimata min ibn abbas mujahid mujahid kuma sai koyi wannan magana daga bakin malamin shi ibn abbas wa akhadha minhuma malik radiyallahu anhu malik kuma ya koyi wannan magana daga bakin su washtaharat anhu sai zama magana ta shahara daga wurin shi kamar yadda ainihin riwayar warki da hafsu da makamantansu suka shahara a wurin su tare da cewa wane ne malamin su wane ne malamin su warki shine Nafi'u amma da wahala kaji an ce Nafi'u ina riwayar warki in Nafi'u ko sai dai a ce ina riwayar warki shi yafi shahara tare da cewa ga asalin malamin na ta ce qultu ni albani ne littafi sai na ce summa akhadha anhum al-imam ahmad sa'annan sai kuma imam ahmad ya kwaikwayi wannan kalma daga wurin wadannan malamai gaba dayan su imam ahmad shi ma yazo yana fadin wannan magana faqad qala abu daud fi masail al-ahmad fi masail al-imam ahmad al-imam abu daud ya fadi a cikin littafin masail na imam ahmad wannan masail din riwaya uku ce akwai riwayar imam riwayar imam abu daud daga ahmad akwai riwayar abdullahi babban dan imam ahmad daga ahmad akwai riwayar marwazi daga ahmad littafi ne haka al-maktab al-islami dake dimashq al-sham su ne suka ainihin fara yada wannan littafi a cikin juz'i guda yake kamar ainihin wato bulughul maram haka ko riyadus salihin za a tambaye imam ahmad ala gafata malam me hukuncin ka ba me hukuncin ka ba to ya samu dalibai guda uku suka ruwaito daga wurin shi kamar yadda na fadi wannan riwayar imam abu dauda don abu dauda almajirin ahmad ne shafi na 276 yace sami'tu ahmada naji malami na malam ahmad dan hanbali yaqulu yana cewa laisa ahadun illa wa yu'khadhu min ra'yihi wa yutrak babu wani a duniyan nan sai ya zama wata ran a dau maganar shi wata ran kuma a batta ma khalan nabi sallallahu alaihi wasallama an banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mun ji wannan da kyau ko jama'a yasa dan an ce ai ba a dauki maganar wani ba da fishi da wani bacin rai da nunkufurki da nukura duka kwantar da su ko wane ne ana iya daukan maganar shi wata ran a aje ta abinda ake dubawa daidai ta yi daidai sai a dauka ba ta yi daidai ba shikenan misali na sha buga mana misalai akan haka sayyidina abu huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma sayyidina abu huraira imamu muslim ya ruwaito hadisi sahihi in yazo alwala yana wankewa har hammatar shi in yazo hannu in yazo ainihin kafar shi yana wankewa har guyuwar shi in ya shafo kanshi sai ya shafa hawuyan shi amma shi da kanshi ya san wannan alwala ba daga nafsi ya samu ta ba ijtihadin shi ne yake wata fahimta ce don haka bai yin ta ko ina sai inda yaga ya kebe rannan sai zanya ne wani dalibin shi ya tsaya yana kallon shi a baya dai idan da alwala sai dalibin yace Allah gafarta malam wacce irin alwala kenan sai yace au ai da na san kana gani na da ban yi ba ashe kaga ba hadisi bane ke da hadisi ne Abu Huraira da yake yawan karantar da hadisi kuma zai wannan abu sai ce wannan abu da ka ga nayi naji annabi ya ce al'umma za su zo a ranar alkiyama suna haske a gabobin alwala ne shine nake tsawaitawa ko tawa gabar za ta haske da yawa ashe duk abin da ka san cewa fahimtar ka ce to kaka lazimta mutane akai haka dan fodiyo ya fadi a cikin littafin shi hidayatul tullab in kuwa nafsi ne to ka tashi kai tallan shi ga mutane jama'a ku bi amma fahimtar ka ce ko fahimta wani malami to ba za ka kallafa mutane akai ba amma nafsi ne to shari'a ce sai ka ce mutane su bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sayyidina Umar in yazo alwala in yawanci fuskar shi sai kuma ya dibo ruwa sai ya daga idanun shi haka sai ya zuba sai sake dibo ya sake daga idan shi sai ya zuba al-Imam al-Baihaqi ruwaito wannan a mujalladi na farko na littafin shi as-Sunan al-Kubra sannan sai kaga wannan ba za a koyi da Umar anan ba wannan alwala irin ta Umar ce ba sunna bace shi ijtihadi yayi bai lalle a karba ba sai a aike sai a aje wannan sai a dauki alwala irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda can aka ajiye ta Abu Huraira to haka wankan janaba Umar in yazo yi sai yana kwakula cibiyar shi yana wankewa daga nan malaman fiqh malikiya suka ce za a kwakula cibiya a wanke wannan babu nasi daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka bai halatta maka ba to na buga wannan ne dan ka fahimci babu wani a duniyan nan sai ya zama wata ran za a iya daukan maganar shi in ta dace da daidai wata ran ai watsi da ita bata dace ba watsi da ita din nan bai sa an wulakanta shi ba bai sa an zage shi ba sai a mishi addu'a Allah ya gafarta mishi amma za mu dauki na Allah ko na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai mutane su ce to yanzu nan yaushe muka yi ilimin da zamu iya gane abin da waɗancan ba su gane ba wannan magana ba ta da ma'ana a cikin addinin musulunci Allah zai iya hore mana ilimin da bai hore musu ba ya kamata jama'a kowa kan shi waye falala ce ta Allah ba ta da kaidi ilimi da ka gani dukiyar Allah ce in Allah ya ga dama babanka gaba ɗaya zai zama primary 7 yayi akan haka ya gama abinci da ku abinci gaba ɗaya ya zama shine kaza a railway ya zama shine kaza a NTC ya zama shine kaza amma primary 7 kai ko sai ka zo ka zama professor to yaya akai Allah ya mai da dan gidan primary 7 ya zama professor haka zai yi to ashe yaya za ai Allah ba zai iya hore wani ilimi bayan waɗancan malamai amma ko kai haka kun yi wa Allah jafa'i ku bar Allah ya yada falalar shi yadda yake so Allah yana da yancin yayi abin da yake so Allah ya shirya da salisan wasiya ta uku daga al-Imam Malik qala ibn Wahab al-Abdullah dan Wahab Abdullah dan Wahab al-Majirin Imam Malik amma sai da yayo karatu a Masar tukuna sannan yazo ƙara ilimi a makarantar Imam Malik dan haka yazo makarantar Imam Malik shi ba turin jahili aka kawo shi ba yazo makarantar Imam Malik shi ma da nashi ilimi to shine wannan Abdullahi dan Wahab ba Masar ne mutumin kasar Masar yace sami'tu malikan naji malami na maliku su ila an takhlili asabi'ir rijlaini fil wudu'i aka tambaye imam malik algafata malan ina hukuncin tsefe yatsun kafa a rinka sassaku ci yatsun kafa ana wanke su a cikin alwala fa qala imam malik yace laysa zalika ala nasi ai wannan ba wani abu ne lalle akan mutane ba qala ibn wahab yace fatarattuhu hatta khaffa an-nasu sai na bar imam malik har sai da mutane suka ragu saboda makarantar imam malik cike take ba dai wai ake an tashi gaba daya ba sanda aka tashi sannan wasu suke zuwa to da mutane suka yi sauki fa qultu lahu sai nace da shi indana fi zalika sunna algafata malam fatawadda ka bayar dazu mu ko muna da sunna akan haka kaga cikin girmamawa fa qala sai yace wa mahiya ina take kaga tawali'u shi kuma qultu sai nace haddathana laysu bin sa'id malami na wanda yake abokin ka ne kai kuma imamu malik ne suna laysu dan sa'id ya ba mu hadisi wa ibn lahi'a da abdullah ibn lahi'a al-qabi wa amr ibn al-harith da amr dan harith wadannan malamai na guda uku suka bani labarin hadisin da suka karbo daga an yazid ibn amr al-mu'asir daga yazid dan amr al-mu'asir an abi abdurrahman al-habli an al-mustawrid ibn shaddad al-qurashi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama qala sahabin annabi mustawrid yace ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsefe yatsun kafafun shi da dan karamin yatsan shi na hannu yake sawa yana bi yana sassaku ce tsakanin yatsun shi na kafa wajen ainihin wato alwala kaga anan ma karin ilimi tsefe yatsun kafan ma to da wannan yatsa yace da wannan dan karamin yatsa ya gani wannan dan matsili na karshe fa qala sai imam malik yace inna hadhal haditha hasan wannan hadisi ingantacce ne abinda imam malik yake nufi kenan domin a zamanin su imam malik babu wannan ta'arifi na cewa hadisi akwai hasan akwai sahih a dukkan hadisi in ya inganta za su iya ce da shi hasan ko sahih suna fadi ne kawai a lugance wannan hadisi ne mai kyau kawai wannan hadisi ya inganta wa ma sami'tu bihi qattu imam malik yace kamar da hausa kace tunda uwata ta haife ni ai bahaushe ya fi fahimta wannan magana tunda uwata ta haife ni ban taba jin wannan hadisi ba illa sa'ata sai yanzu imam malik thumma sami'tuhu ba'da zalika yus'alu gaba kina ana tambaye imam maliku game da hukuncin tsefa yatsu a alwala fa ya'muru bi takhlil al-asabi sai naji yana umarni da cewa a tsefa yatsu din shikenan yanzu imam malik ya koma al-majrin ibn wahb yana akan wannan hadisi domin idan imam malik gobe yazo zai karantar da hadisin sai ce haddathana abdullah ibn wahb riwayatul asagiri anil akabiri kenan riwayatul akabiri anil asagiri ma'ana manya su yi riwaya daga kanana to gashi ta faru anan sannan karin mulahaza anan laysa ibn sa'd din nan ajin su daya da imam malik domin laysa mutumin kasar masar ne yazo madina yayi karatu har da ya koma masar sai zama shi zama dan kasuwa sai Allah ya maida shi miliyoniya dan haka sai karatu ya sassauci bai yawan karatu baya yawan wa'azi sai ji labarin cewa imam malik na madina amma bashi da wahalhalun rayuwa sun dane shi karatu na neman ya rushe sai ya rubuto wasiqa ya aika wa imam malik ku duba yadda malamai suke da tsoron Allah a wannan lokaci idan malami ya ji wani ne wa addinin musulunci aiki to Allah yake yaske cewa yaya za a yi wannan aiki ci gaba ba Allah yake tadi yake rushe ba ba murna yake bai ji abin halalace sai yace naji labarin basu suka da kuncin rayuwa yayi maka yawa yace daga yau duk sanda bukata ta kama kaka aiko mai da bukata in Allah so zan aiko da duk abin da ake so ka san mu Allah ya wadata mu kuma kai ka tsaya ka ne wa sunnan manzon Allah hidima to ba daidai bane a barka ka ji kunya a wannan wasiqa sai da ya aika da imam malik kudin da har imam malik ya mutu ya basu aka ce sakamakon wadannan kudin imam malik ce fanan shekara yake wa gidan shi sai dawo masallaci ta karantar da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ina ma imam malik ya sake koma yake nan yace a sake kara mishi tunda a yanzu tashi daya an yi mishi tashi daya tashin zafi mun fahimci wannan da kyau ko to laysa ibn sa'd shi ya karantar da abdullah ibn wahab wannan hadisi sannan kuma da abdullah ibn lahi'at al-qabi abdullah ibn lahi'at al-qabi babban malami ne alqali a kasar masar ya kai matuka a wajen ilimi sai Allah ya saukar mishi da jaraba sai littafan shi duk sai suka kone gobara Allah ya jarabce shi da gobara sai littafan suka kone sai zama in yana bada hadisi babu inda zai je koma yayin nazari tunda littafan sun kone malaman kuma sai riga malaman da aka koyo hadisan duk sun mutu to sai zama yana bada hadisi a rikice sai malaman hadisi suka ce duk dalibin da yazo ya ba mu hadisi yace daga Abdullahi ibn Ullahiya to ba za mu karba ba sai dai daliban da suke karatu gurin shi kafin wannan gobara ta same shi ya ka lissafa shi sai aka ga su uku ne na daya shine wannan Abdullahi ibn Wahab na biyu Abdullahi ibn Amr na uku shine Abdullahi ibn Mubarak to duk sanda kaga riwayatul abadilati salasa an Abdullahi ibn Wahab to wannan riwaya sahihiya ce idan kuwa ba haka ba to wannan riwaya za ta zama da'ifiya sai dai in ta zo ta wata hanya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka na daga cikin hadisan shi shi Ibn Lahi'a din akwai daga cikin riwayoyin shi waɗanda suka zo na rafa fuska da addu'a da ya zama ba daga ɗaya daga cikin waɗannan al-abadilati salasa ne kuma bata zo ta wata hanya wacce za ta anan abin da nake so ka fahimta shine riwayar Abdullahi ibn Wahab ce daga Abdullahi ibn Lahi'a kaga ta zama sahihiya kuma koda ba daga Abdullahi ibn Wahab bane to ai shi wannan dalibin ya ruwaito hadisin ta hanya uku ne domin kaga ya ce Laysu dan Sa'ad da Ibn Lahi'a da Amr ibn al-Harith to wannan ya nuna ba Ibn Lahi'a bane lam yatafarrad bi hadhihi ar-riwaya Ibn Lahi'a ba shi kada ya ruwaito ta ba kenan don haka ala kulli halin wannan ainihin hadisi ne sahihi la gubara alaihi jama'a mun fahimci wannan abinda yasa Ash-Shaykhul Albani ya kawo maka wannan hadisi dan kasan cewa ga Imam Malik an yi mishi tambaya ya ba da fatawa sabanin sunna daga baya da aka zo aka kawo mishi sunna ya dawo ya bita to ashe wannan ya nuna maka duk fatawar da ka karanta a fiqhu yanzu ta saba wa sunna daga Malik ko wani malami da malamin nan zai rayu ya ga wannan sunna din da ya dawo ya bita to mun gashi tun da ransu haka suke kuma wannan ya nuna maka ashe ba mamaki dan ya zama bai san wata sunnar ba kenan ko tun da gashi yanzu a makarantar shi ma ga dalibin da ya san wata sunna shi bai sani jama'a mun fahimci wannan sannan wannan ya nuna mana kowa ne ne kai a duniyar ilimi kamar yadda zamu zo mu ji daga Imam Shafi'i wata ran sai wata sunna ta zama baka santa ba limamin kungiya ne kai shugaban kungiya ne mai wa'azin kasa baki ɗaya ne kai mai wa'azin maulidi ne kai wa'azin yan brothers kake a wa'azin vocational course kake ko wa'azin menene kake kuma kowane irin malami ne wata ran sai an bincike ka game da wani abu ya zama baka sani to me yafi maka zaman lafiya duk sanda ka faɗa abu aka ce Allah gafarta malam ba daidai bane ga daidai kaga daidai din kuma daidai ne sai ka karba shi ne zaman lafiyanka yanzu gashi dai Imam Malik bai ji kunyar kashe gari ya dawo ya gyara akan matsalar ba in yanzu ne sai a ce to ai tunda an riga an faɗa shi kenan ai yana nan a rubuce Allah yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna duk abin da kuke faɗi Allah yana da ƴan aike suna rubutawa gashi a kasa yake cewa wannan magana ka duba muqaddima ta al-jarh wa ta'dil littafin Abdurrahman ibn Abi Hatim wato littafin al-jarh wa ta'dil littafi ne wanda shi Abdurrahman baban shi malami ne shine Abu Hatim kenan Abu Hatim ar-Razi babban malami ne shine dan ya zauna yana tambayar uban yana kuma tambayar abokin uban Abu Zur'at ar-Razi shine ya rubuta wannan littafi ya kara da ilimin da yake da shi shi kuma an buga wannan littafi ainihin mujalladi 8 da tahqiqin Abdurrahman al-Muallimi al-Yamani Allah ya gafarta mishi to wannan littafi mujalladin farko to muqaddima ce to a cikin wannan muqaddima ne Ash-Shaykhul Albani ya dauko wannan magana a cikin shafi na 31 zuwa na 32 warawaha ta matan al-Baihaqi fi sunan Imam al-Baihaqi ya ruwaito cikakkiyar riwaya da bayani akan wannan a cikin Sunan al-Kubra mujalladin farko shafi na 81 a tsohon bugun Sunan al-Kubra kenan sabon bugu za ka samu daidai shafi na 66 zuwa ainihin shafi na 76 zuwa 77 Allah ya shirye da mu to jama'a kun ji wasiyar Imam Malik shi yasa in dai maliki ne kai mai bin malikiya in dai dan halal ne a malikiya to da kaga an ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka bi amma kar mutum ya zo ya nemi ku barazana ai mu malikawa wallahi ƙarya ne yana faɗa da addinin musulunci ne don zaka ji su ga suna a gidajen radio mutum yayi saki uku a cikin kalma daya an ce za a koma da matar ko an koma da matar sai ka ji wai malami mai yiwa alƙali ne ma har alfahari yake ma da malikancin shi to yanzu kamar yadda muka ji wasu sakararru sun zo sun ce wai in an yi saki uku a kalma daya za a koma da ita ai kaga wannan zancen banza ne haka zaka ji mutum yana faɗi fa wai shi malam mai fatawa ne kuma wai shi wai maliki ne to wannan ba maliki bane innama huwa muharibul limalikin wal malikiyya yana fada da maliku ne da malikiyya shi yasa kullun kada wautar mai wauta ta sa mu zagifa Imam Malik, kada a samu wani dan ta'adda yazo ya ci mutuncin sunna da sunan malikiya mu goga malikiya wannan bakin jinin. Wallahi ba haka malikiya suke ba, shegantaka ce kawai ta samu mutane daga baya. In mutun na son ya shegantaka shi sai yayi sai ya ce shi malikiya ne, da ka taka shi sai ya ce to jama'a kun gansu ga su ne masu zagin malaman fiqh. Wallahi kai tsayin daka ka karyata shi, kace ina malaman fiqh su ke, malaman fiqh ne za su fifita maganar su akan maganar Allah ko ta annabi. Wallahi sai an yi tsayin daka dan bid'a, wallahi addinin shi dai da ba yahude ba, yadda Allah yake illa ma qum ma dumta alaihi qa'ima, dinnan sai kai tsayin daka wallahi dan bid'a, an ba haka ba sai ya ci kasuwarka. Abinda suke kenan, sai kana kokarin mutane su fahimci sunna sai tashi sai maka kururuwa dan shine da jama'a, shine da microphone a hannu, kace wallahi a tsaya a tabbatar da gaskiya. Duk wani muzure ka dena da kai da shehun dariqa, wallahi tallahi addinin ku dayan kana fada da hadisin manzon Allah, ba abin da ya hada mu da kai dan mun ganka a minbarin izala. Sauka ba minbarin ka bane, izala bata ce ai fada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi in ba haka ba sai azo ana zargin wannan kungiya an kafa ta akan alheri ne. Dan me wani zindiki zai zo da zindikanci da guggubin kaya ta dariqa yazo yace zai fada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dama bahaushe yace jiddigar kaya tafi kaya zaki. Wallahi wasu har yanzu da jinin maguzancin dariqa a jikin su sai su zo su hau minbarin izala wurjanjan suna fada da sunna. Waɗannan wallahi shehunan dariqa ne, in ba ku kauda su ba na rantsa da Allah sai sun tarwata al'amarin tafiya. Duk cikakin da kaga ya fara izala wallahi irin waɗannan su ka, in ba haka ba dan me dan izala zai fada da sunna? Me ya kawo malamin izala ya fada da sunna? Duk malamin da yake fada da sunna wallahi wannan is totally out of izala, wannan a wajen izala yake ba cikin ta yake ba. In ba haka ba sai azo ana ganin cewa haka izala take, to ba haka izala take. Izala sunna take bi zunzurutu kai da kafa, duk wanda kaga ya kauce daga wannan manhajin wallahi diddiga kaya ne na dariqa, ku marmaza ku kauda shi. In ba haka ba zai zama kazangaren bakin tuli. Waɗanda ke cikin izala ya hana su bin sunna, waɗancan da ke bid'a kuma su kasa ketarowa su shigo cikin sunnar, domin me? Domin suna ganin cewa addinin su iri ɗaya ne. Amma wallahi ran da duka shiga izala sallar ka sai ta zama daban da irin waccan da ake a dariqa, dan ba iri ɗaya bace. Azumin ka daban, auren ka daban, sari gaka da komai naka daban, dan addini ne mabambanta. Lakum dinukum waliya dini. Wallahi in ba haka ba na rantsa da Allah abin da yake faruwa kenan. Na buga wannan ne dan ku fahimci, wasu suna zuwa su fake da sunan malikiya su fada da sunna. In aka samu wawa sai rinka zagin malikiya yana ganin haka ne. Wasu na fakiya da izala suna fada da sunna. In aka samu wawa sai zagi izala yace haka ne. To ba abin da ke cikin izala sai aiki da sunna. Duk wanda ka ganshi sabanin haka to haza mubtadi'un khurafiyun kharijun an diyanatina. Wallahi ba a cikin addinin mu yake ba. Amma mu addinin mu wallahi dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru. نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. حكى الإمام أحمد يتي الدين أن نبي محمد صابا جن حديثي نأتي أيكي بش يتي دن حكى كركة ستي كشامش حديثي كركة شامش ما سأيكي ده حديث يتي دي إندك رأي تودهن دلين حديثي كوا حسياران الله يشري الدم تو ممفهين شوانا لكيوكو نعم نعم اي نعم نعم اي شيني نتي عبد الله ابن المقري نتي ابن المقري نيكون اما شيني عبد الله ابن المقري عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن وهب تو غاشي سيتي الشافعي ثالثا مالامي نا اوكو daga cikin malaman fiqh shine al-imam al-shafi'i rahimahullahu الامام القرشي شي امام الشافعي اذا ما بقريشي ني جنن منزان الله صلى الله عليه واله وسلم عليه. واما الامام الشافعي رحمه الله شي كو الامام الشافعي الله مدوكين سركي يا غفرتا مش فنقول عنه في ذلك اكثر واطيب زنتتكن دا اكا دكو game da ainihin shi dangane da wasiya game da bin sunna sun fi yawa kuma sun fi dadin ji. Don haka sai malam ya sauke lamba a kafa yace qala ibn hazm الامام علي بن حزم يا فدي ا cikin littafin shi na usulul ahkam juz'i na 6 shafi na 118 yace innal fuqaha alladhina qullidu malaman fiqh din nan da aka rataye ana bin su, wato abinda ake nufi da takalidanci irin wannan da ake magana shine irin takalidancin da makahu ke wajagora duk inda aka ce daga kafa ya daga duk inda aka ce bida mayabi in aka ce hannu mai sanda hannu mara sanda nan yake bi to irin wannan takalidancin da ake wa malaman fiqh su kansu malaman fiqh mubtiluna li takalid sun bata irin wannan takalidancin ba su yadda ba wa innahum nahaw ashabahum an taqalidihim kuma sun hana mabiyansu su yi musu irin wannan takalidancin wa kana ashadduhum fi zalika ash-shafi'i wanda yafi tsanani akan haka shine imam ash-shafi'i fa innahu rahimahullah domin shi imam ash-shafi'i Allah ya ji kanshi balaga min at-ta'kid fi tibai sahih al-athar ya kai matuka wajen bin sahihan hadisai wal akhadh bima awjabathu da kuma ainihin wato aiki da riko da abinda al-hujja abinda hujja ta lazimta haythu lam yablug ghayrahu yadda yake ainihin wato wannan bai ainihin wato kai ga wani ba ma'ana wani bai kai ga irin yadda imam shafi'i yake bin sahihan hadisai da kuma riko da abinda ainihin wato sunna ta ainihin lazimta kamar shi ba domin imam shafi'i fa har ya kai wani lokaci in yazo kan hadisi hadisin ya rikice mai bai gane ingancin shi ba sai ce wannan hadisi in har ya inganta to ni na dauke shi to in kaga haka ya kasa gane hadisin ya inganta ne ko bai inganta ba sai ce da ya inganta da na bada fatawa da shi amma tunda bai inganta ba to shikenan sai ya kokari ya fadi wata magana kaga shi wato kullun in dai hadisin ya inganta to shikenan shi yasa wata ran yana karatu sai karanto wani hadisi don dalibi yace Allah gafarta mala yanzu wannan hadisi ya inganta yace sai yace eh ya inganta sai yace to yanzu malan kai yanzu ka yadda da wannan hadisi imam shafi'i yace sai na ji tsiga jiki na ta tashi na girgiza tukuna yace kai ka ganni da janjani ne fasto ne ni aka ce maka zan ja hadisin manzo Allah ka ce bazan aiki da shi ai fasto ne yake jan bible ya kauce mishi hadisin annabi in ja imam shafi'i ta karanta littafin miftahul janna na imam suyuti ka gani wa tabarra'a min an yuqallada jumlatan imam shafi'i ya barranta daga aratayi da shi a dunkule wa a'lana zalika yayin shela akan haka nafa Allahu bihi wa a'zama ajrahu Allah ya amfanar da musulmi da imam shafi'i kuma Allah ya girmama ladan shi falaqad kana sababan ila khairin kaseerin sakamakon wannan irin hali na shafi'i ya jawo alheri mai yawa dan haka zaka samu kamar yadda zaka zo ka ji misali a yau insha Allah ta'ala ɗan mazhabin imam shafi'i sun fi saurin sallama wa sunna da an ja su ci a tunda ya inganta ai shikenan babban misali akan haka shine al-imam an-nawawi da ya ga hadisi ya inganta sai ya ce to alhamdulillah dama shafi'i ya ce ya inganta mu bi ya inganta mun bi mun zauna lafiya shikenan sai a tashi kawai to sai mu ci gaba a sama yace wa atba'uhu aktharu amalan biha madiyan imam shafi'i sun fi kowa aiki da wasiyoyin shafi'i wa as'ad kuma sun fi cin moriyarsu sun fi azurtuwa da wasiyoyin shafi'i famin ha daga cikin wasiyoyin shafi'i yace awalan na farko ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ta'zibu anhu babu wani kowane ne a duniyar nan sai ya zama wata sunna ta annabi bai santa ba wata sunna kuma sai ta faku gare shi wato wata sunna ya zama gaba daya har ya rayu ya mutu bai santa ba wata sunna kuma sai ta faku gare shi zuwa dan wani lokaci fa mahama qultu min qawlin duk sa'an da ne wata magana aw asaltu min aslin ko na kafa wata ka'ida fihi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khilafu ma qultu sai aka samu hadisi sabanin magana ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama fal qawlu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama magana a wannan guri ita ce maganar manzon Allah ni kamtawa ba a bar dauka bace wa huwa qawli ita ta manzon Allah nan ita ce a bar dauka amma ta wato amanta da ita gashi a kasa yace rawahu al-hakim al-imam al-hakim ya ruwaito wannan bi sanadihi al-muttasil ila shafi'i da isnadin shi wanda ya sadu zuwa ga shafi'i kama fi tarikh dimashqa kama yadda yazo a cikin littafin tarikh dimashqa ibn asakir na ibn asakir a cikin takarda ta 15 fuska ta 1 juz'i na 3 wato wannan ba a buga littafin ba kenan a san da albani yake hujja da shi amma yanzu an buga wannan littafin ya kai mujalladi 18 ko 19 wa i'lam al-mawqi'ina da kuma littafin i'lam al-mawqi'ina na ibn al-qayyim a cikin juz'i na 2 shafi na 363 da shafi na 364 wal iqaz da littafin iqaz himami ulul absari na malam bafillatan shafi na 100 Allah ya shiryar da mu wasiya ta farko ta imam shafi'i kenan thaniyan wasiya ta biyu ta imam shafi'i yace ajma' al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu lirrasulillahi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muslimi baki daya sun hadu akan cewa duk wanda wata sunna ta manzon Allah ta bayyana gare shi lam yahilla lahu an yada'aha, bai halatta gare shi ya bar wannan sunna ba li qauli ahadin, saboda maganar wani. Jama'a ku rinka jin maganganun nan suna shiga cikin uwar kunnuwan kowa fa, domin waɗannan maganganun wallahi yanzu su ake karo da su. Wannan muqaddima ta wannan littafi wallahi alherin da ke cikin ta yana da yawa, saboda waɗannan littafai da Albani ya tsatsaye je tsibo waɗannan maganganun, sai ka samu mafiyancin malamai a kasashen mu ma basu ma taba ganin su ba. To amma yanzu da ya tattaro maka su anan, ba karamin alheri ka samu ba, musamman yanzu irin wannan zamani da duniya ta kusa tashi da ake fada da sunna, domin yana daga alamar tashin duniya ai fada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana a bi wani addini daban yadda an kazo da addinin annabi sai a ce ya zo da bakon addini, kamar yadda annabi ya ce addini ya fara bako kuma zai ainihin karshe bako. San da aka fara addinin musulunci haka aka rinka nuna sa annabi da Abubakar da Subila, ana cewa ka gansu nan sun zo da bakon addini, ka gansu nan. To yanzu da kai irin addinin su sai a ce a wanda yazo da bakon addinin nan, wanda yake sallah iri kaza din nan, azumin shi din nan iri kaza, kai ka manta? Abu Dauda ya ruwaito hadisi sahihi cikin kitabu Siyami, wani sahabi zasu tafiya ya tattala abincin shi, ana shiga jirgin ruwa tun ba a bar tashi jirgin ruwan ba, sai ya jawo kwano ya bude yace jama'a bismillah, sai ka ce ai ba a wuce gonakin gari ba, ba a wuce kaza kaza kaza, yace subhanallah, yace Allah ka dauki raina, Allah ka sa in mutu. Yace jama'a sunnan manzon Allah kun fara kiyamata, kace ai ba a wuce gonakin gari ba. Shi sahabin annabi ne Abu abinnin Al-Ghifari, ba Abu Dharrin Al-Ghifari ba, wani mun karanta hadisin shi nan cikin Sifatul Salati, wanda a cikin Ahkamul Janaiz, wanda yake cewa Abu Huraira da na riske ka da baka fita daga ainihin Madina ba, inda tsuri zaka je ziyara. Mun fahimci wannan da kyau. To shine da ya koma gida sai ya ce jama'a yau naga abin mamaki, ban taba gani ba. Aka ce lafiya, yace naga wasu mutane ne na kyamar sunnan annabi, yanzu duk sai ka cika rijistar gidanka da su masu kyamar sunnan annabi. Shi yaga kwaya ɗaya ne mamaki ya kusa ya kashe shi, har yake addu'a Allah ya dauke shi. Yanzu sai ka cika rijista guda da daddaren nan kafin karfe 10 masu fada da sunnan annabi, har zuwa zasu suna rubuta sunan su, kowa zai zo rubuta sunan shi da kanshi. Yace in dai ka bani to ba mu yadda ba, a ba mu za mu rubuta sunan. Sunna ce kuma ta annabi, wallahi sai rijistar kanshi cikin waɗanda ba su yadda da ita ba. Allah ya shiryar da mu, wallahi musiba ce, Allah ya shiryar da mu. To gashi a ƙasa shine yake cewa wannan ainihin magana da muka gama karanta ta al-Imam Shafi'i, Ibn al-Qayyim shine ya ruwaito ta a juz'i na biyu, Shafi na 361 a cikin I'lam al-Muqi'in kenan, wal Fullani da kuma al-Fullani a cikin Shafi na 68. Allah ya shiryar da mu. Salisan, wasiya ta uku al-Imam Shafi'i yace idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, in kuka samu wata magana a littafi na sabanin sunnan manzon Allah, fa qulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, to ku bada fatawa da sunnan manzon Allah, wada umma qultu, ku bar maganar da na fadi. Wa fi riwaya, a wata riwaya, fattabi'uha, ku bi wannan magana ta manzon Allah, wala taltafitu ila qauli ahadi, kar ku sake waiwayar maganar wani ma. Tunda dai ga ta annabi, to ni dama magana ta ta mutu, to akan wannan matsalar fatawar kowa ma ka ku sake waiwaya tunda an samu ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiryar da mu. Gashi a kasa yace al-Harwi ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi mai suna Zammul Kalam, wato Zammu Ilmul Kalam, Ilmul Kalam kenan. Zargi akan wannan ilimi da muka gada shi hunnai da waliyai da malamai, al-wujud wal qidam wal baqa'u. To littafi ne malamai suke rubuta Zammul Kalam a cikin juz'i na 3, takadda ta 47 fuska ta farko, wal khatib da kuma khatib al baghdadi fil ihtijaj bi shafi'i, cikin littafin shi mai suna al ihtijaj bi shafi'i a cikin takadda ta 8 fuska ta 2, wa ibn asakir da ibn asakir a cikin tarikh dimashq a cikin takadda ta 15 juz'i na 9 fuska ta farko, wan nawawi da al imam an nawawi fil majmu'i a cikin littafin shi al majmu'u sharh al muhazzab mujalladin farko shafi na 63, wa ibn al qayyim da ibn al qayyim a cikin i'lam al muqi'ina cikin juz'i na 2 shafi na 361, wal fullani da al fullani a cikin littafin shi al iqab shafi na 100, war riwayatul ukhra, ay riwayan nan da kaje an ce wa fi riwayatin fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin inna to li abinu aymin, abinu aymin shi ruwaito ta fil hilya a cikin littafin shi hilyatul awliya'i a cikin mujalladi na 9 shafi na 107, wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihi a cikin littafin shi ainihin as-sahih a cikin mujalladi na 3 shafi na 284, sai ya ce ka duba littafin al-ihsanu ila taqsimi sahih ibn hibban bi sanadihi as-sahih da isnadin shi mai inganci anhu, daga Shafi'i ya ruwaito wannan magana, na Hawwa ya ruwaito kwatankwacin ta. Jama'a mun ji ya gama takhrijin waɗannan maganganun ne. Rabi'an, wasiya ta 4 da al-Imam Shafi'i ya ce idza sahha alhadith fa huwa madhhabi, indai hadisi ya inganta shine madhhabi na, kamar yadda al-Imam Abu Hanifa ya fadi a can baya da makaranta. Raja kasa Sheikh al-Albani yace An-Nawawi, Nawawi ne ya fitar da wannan magana fil masdar as-sabiq, a cikin hujjar da ya gabatar. In kaga malami yace fil masdar as-sabiq, yana nufin a kafin wannan wurin ya fadi wani littafi, to sai ka koma ka duba a cikin wancan lissafin da muka gama dazu, ba ga an shi ce Nawawi ya fitar da waccan magana a cikin al-Majmu' ba. To yanzu da ya sake cewa Nawawi ya fitar da ita fil masdar as-sabiq, wato al-Majmu' kenan littafin da ya gabata. Wa sha'arani, da sha'arani a cikin Mizan juz'in farko shafi na 57, wa'azahu lil hakim wal bayhaqi, shi sha'arani ya danganta wannan magana cewa hakim da bayhaqi suka ruwaito ta. Wal fullani, hakanin malam al-fullani shi ma a littafin shi shafi na 107. Wa qala sha'arani, malam abdul wahhab sha'arani sai yace qala ibn hazm, ibn hazm yace ai ma'anar wannan magana fassara idza sahha al-hadith, fassara ta shine sahha indahu aw inda ghairihi min al-a'imma, in dai wannan hadisi ya inganta a wurin shi wannan malami, wato da zaka biyo ka'idojin shi wannan malami daga baya sai ka gane ya inganta, ko kuma ka biyo ka'idojin wani malami ya inganta hadisin, to shikenan ya inganta kenan. Dan haka ba wai sai lallai wannan hadisi kai dinnan ka inganta shi ba, in yazo wani malami ya inganta shi shikenan, to Imam Shafi'i zai yadda da wannan hadisi. Qultu, ni Albani, Albani ne littafi, sai nace wa qawluhu al-ati aqaba hadha sarihun fi hadha al-ma'na, maganar da zamu zo mu karanta wadda ke gaban wannan da muka karanta ta hudu din nan, mun gane ko cewa idza sah al-hadith, to akwai magana ta biyar da zamu zo mu karanta, to ita take ƙara fito da wannan ma'anar ma karara. Qala an-Nawawi rahimahullahu ma mukhtasaruhu, ga abinda Nawawi ya fadi a takaice, Allah ya ji kan Nawawi. Nawawi yana son ya buga maka misali ne da wasu matsaloli waɗanda ƴan Shafi'iyya suka watsar da maganar Shafi'i suka yi riko da sunna, kamar yadda rannan na buga mana misali akan wasu ƴan Hanafiya da suka watsar da wasu fatawoyi na Abu Hanifa suka yi riko da sunna, wanda yake zamu zo mu karanta su anan gaba insha Allah. Nawawi yace wa qad amila bihadha ashabuna, malaman mu na Shafi'iyya sun yi aiki da wannan wasiyya fi mas'alati at-tatwidi, game da mas'alata as-salatu khairun min an-nawm, domin mazhabin Shafi'i ya bada fatawa akan cewa as-salatu khairun min an-nawm, a kiran sallah na biyu ake yi, kamar yadda mu ma haka muka zo muka ji ane a kasar nan, kamar yadda mafi yawancin kasashen duniya har da Makka har da Madina ma haka zaka samu ana yi. To shine Imam Nawawi yake cewa malaman mazhabin mu sun yi aiki da wannan wasiyya dangane da mas'alar as-salatu khairun min an-nawm, domin as-salatu khairu min an-nawm, malaman fiqh sun ce za a yi ta ne a kiran sallah na biyu, wanda daga shi sai ai iqama. To amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda Abu Mahdhura da Abdullah dan Umar suka ruwaito, hadisin Abu Mahdhura yana cikin sunan Abi Dauda da Nasa'i da isnadi mai inganci, hadisin Abdullah dan Umar yana cikin al-Musannaf na al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani da isnadi mai inganci, cewa as-salatu khairun min an-nawm, ana yin ta ne a kiran sallar farko. To sai zan malaman Shafi'iyya suka ce to wannan mas'ala ko da ike dai Shafi'i ba haka yace ba, amma tun daga abin da ya inganta daga Annabi to mu zamu canza. Dan haka sai aka dawo suka canza, suka ce as-salatu khairun min an-nawm, a kiran sallar farko za a rinka yi. To abin da ya dibi wasu daga cikin malamai, daga cikin su hadda Allamatul Jazira bin Baz a cikin fatawa din shi wadda ta ta'allaqu bis salah, ya kawo cewa abinda ake nufi da as-salatu khairu min an-nawm, a kiran sallar farko, shine kiran sallar da in aka yi shi daga shi sai ai iqama, shi ake nufi da na farko, saboda in an hada shi da iqama, domin iqama ma ana iya kiranta kiran sallah, kamar yadda hadisi yazo a cikin sunan Tirmidhi da isnadi mai inganci, Annabi yace tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu akwai sallah. Kaga abinda yake nufi nan, tsakanin kiran sallah kafin iqama, amma iqama ma ya kira ta da kiran sallah. Sai bin Baz ya fahimta ta kuskure, sai fassara wannan hadisi akan haka, amma wannan fahimta ta bin Baz kuskure ce. Na faɗi wannan ne dan maka tambihi me yiwa ka game da wannan ainihin fatawa ta ta'allaqu bis salah, musamman an samu wani ɗaya daga cikin ƴan uwa salafiya a Lagos ya fassara ta da Hausa, ya aika wa bin Baz da ita Saudi Arabia cewa yana roƙon izini ya fassara ta da Hausa, ya bashi izini ya buga. Shi kuma bin Baz ya nannade ta, ya aiko da ita ga Dr. Ahmad Muhammad muhaddisi na DU, ce yace ya duba ta, idan wannan fassara ta yi kyau ya aika mishi Lagos a bada izini ainihin a buga. To na faɗi wannan ne dan ka san kuskuren da ke cikin wannan fatawa. jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abin da ke daidai shine as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallar farko za a yi don wannan kiran sallah na farko asalin shi ba kiran sallah bane tashin mutane ne daga bacci dan haka aka shar'anta as-salatu khairun minan nawmi a cikin shi mun fahimci wannan da kyau ko kuma ƙarin bayani cikakke na nan cikin littafin Subulus Salam na Al-Amirus San'ani a cikin ainihin mujalladin farko juz'i na farko da littafin Tamamul Minna na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da littafin Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallina da littafin Al-Mudawwanatul Kubra ta Al-Imam Malik a cikin mujalladin farko da kuma ainihin littafin dake bayani dangane da wasu matsaloli na Malikiya wanda wani malami a nan Kano ya rubuta shi da waki sunan shi Afiyatul Mu'ti yace as-salatu khairun minan nawmi fi ula min al-fajr dan haka kiran sallah as-salatu khairun minan nawmi to a kiran sallah farko ake yi to Allah ya saka kuma Allah ya ji kan Mala Abubakar Gumi da ainihin rahamar shi domin na daga cikin malaman da suka tsaya suka fara gyara akan wannan matsala a kasar nan wanda har wasu malamai dake da awar sunna a kasar nan sai da suka nemi fada da shi amma alhamdulillah daga baya sun dawo sun sallama dan haka dukkanin masallatan mu na salafiyya to muke kiran sallah na as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallan farko jama'a mun fahimci wannan da kyau ko cewa haka ake a Makka ko haka ake a Madina gaskiya haka suke amma kuskure ne gwamma a gaya maka karara dan mutane suna daukan cewa duk abin da ake a Makka ko Madina to bai bukatar caji kawai daidai ne a'a wannan abu da suke kuskure ne abin da yake wajibi akai shine lalle a dawo a gyara shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka as-salatu khairun minan nawmi na daga cikin matsalolin da shafi'iyya suka gyara akai kamar yadda mu ma muka gyara anan wa ishtirat at-tahallul min al-ihram bi'udhr al-marad da kuma mas'ala ta shar'anta warwarewa daga harama saboda ainihin uzuri in ya samu mutum wato akwai hadisi da Abu Dauda ya ruwaito wata mata ta ce manzon Allah ina da wani irin zazzabi mai zafi yanzu nan sai ka ganni lafiya lau amma an jima duk gaba ɗaya sai in fita hayyaci na to gashi zan tafi aikin hajji sai manzon Allah ya ce ki dauki aikin hajjin ki dauki harama amma ki shardanta wa Allah cewa in rashin lafiyanki ya tashi zaki warware ki zauna ki jiya tukuna sannan in kin warke ki dawo ki sake shiga haramai saboda idan kana aikin hajji sai wata larura ta tare ka baka samu damar cika aikin hajjin ka ba to lalle zaka yanka ainihin dabba wannan dabba ita ake kira fidiya banda hadaya da zaka yanka wannan fidiya da zaka yanka in baka samu damar yanka ta ba to ainihin zaka yi azumi guda uku mun fahimci wannan hadaya ku in baka samu damar yin ta ba to zaka yi azumi goma uku a Makka kuma bakwai in ka dawo gida Najeriya ko kuma in ka koma kasar ku to fidiya ku zaka yi ku ne mun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ka ciyar da miskine guda shida to sai ya zama wannan in ka faɗi wannan sharadin to ko kana cikin aikin hajji ko umara larura ta same ka aka tsaya aka yi maka aiki operation ko kuma kawarwar harama to in ka watsake sai ka ci gaba babu komai akan ka to sai annabi ya karantar da ita in kika zo daukan haramar sai kice Allahumma mahalli haythu habassani Allah duk inda ka tare ni da wani uzuri to zan warware harama ta to in ka faɗi wannan a lokacin harama umarka ko hajji to ko larura ta same ka ba komai akan ka to wannan fatawar Shafi'i bai bada ita ba malaman Shafi'iyya da suka zo suka samu hadisi ya inganta sai suka ainihin bayar da ita kaga sun saba wa maganar Shafi'i sun dauki hadisi da wasiyar Shafi'i na uke sanya ce kenan wannan hadisi na nan a cikin littafin Bulughul Maram a cikin Babul Fawati wal Ihsan a cikin Kitabul Hajj wa ghairihi ma da ma waɗansu matsalolin ma huwa ma'rufin fi kutubil mazhab waɗanda suke sanannu ne a cikin littafai na mazhabin Shafi'iyya wa mimman hukiya anhu annahu afta bil hadisi min ashabina Nawawi yace daga cikin malaman da aka ce sun bada fatawa da hadisi cikin malaman mu sun saba wa fatawan malaman fiqh Abu Yaqub akwai wani malami mai suna baban Yaqub Al-Buwaiti wa Abul Qasim Ad-Dariki wa mimman ista'malahu min ashabina al-muhaddithina Nawawi yace daga cikin malaman mu kuma na hadisi na Shafi'iyya waɗanda suka saba fatawar Shafi'i suka yi aiki da hadisi akwai al-Imam Abubakar al-Baihaqi Baihaqi da ka ganshi to yana yawan saba maganganun Shafi'i in ya samu hadisi wa akharuna da wasu malaman wa kana jama'atun min mutaqaddimi ashabina yace akwai wasu malamai da suka gabata cikin malaman mazhabin mu idza ra'aw mas'alatan fiha hadithin sun suka ga wata mas'ala wadda aka samu hadisi a cikin ta wa mazhabu shafi'i khilafuhu kuma mazhabin Shafi'i ya saba wa hadisin amilu bil hadisi wa aftau bihi sai su aiki da hadisin su bada fatawa da wannan ainihin hadisin qa'ilina sai su ce mazhabu shafi'i ma wafaqa al hadith ma wafaq al hadith mazhabin shafi'i shine abin da ya dace da hadisi kawai abin da ya dace da hadisi shine mazhabin shafi'i wannan da ana fassara maka idza sah al hadith fa huwa marhadi ne mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shiryar da mu qala shaykh abu umar ash-shaykh abu umar ibn salahi kenan min litratul muqaddima yace fa man wajada min ash-shafi'iyyati hadithan yukhalifu madhhabahu daga cikin mabiya shafi'iyya duk wanda ya samu wani hadisi wanda ya saba wa madhhabin shi nazara sai duba in kamulat alatu lijtihadi fihi mutlaqan in ya cika ya zama hamshakin malami duk abin da ake nema a samu ga babban malami in ya kai aw fi zalika albab aw almas'ala ko kuma akan wannan babi in ya cika ya zama ƙwararren malami akan wannan mas'alar kana lahu istiqlalu bil amali bihi to sai ya tsaya shi kadai sai ya aiki da wannan hadisi wa illam takmul in kuwa ya zama bai cika ya zama babban malami ba wa shaqqa alayhi mukhalafatul hadisi yaga kuma cewa to ai tunda dai ga hadisi abu ne ba dadi ne wahala a saba wa hadisi ba'da an bahasa bayan yayi bincike falam yajil li mukhalifihi anhu jawaban shafiyan malaman da suka saba wannan hadisi bai samu wani takamaiman amsa da suka bayar ba falahul amalu bihi to zai yi aiki da wannan hadisi in kana amila bihi imamun mustaqillun ghairu shafi'i matakar dai an taba samun wani limami banda shafi'i yayi aiki da wannan ainihin hadisi wa yakunu hadha udhran lahu fi tarki madhhab imamihi sai zama wannan ya zama hanzari gare shi game da barin ainihin madhhabal limamin shi wa hadha alladhi qalahu hasan almutayyan malan yace wannan magana da ainihin malamin ya fadi magana ce kyakkyawa kuma wadda take lallai abita wallahu a'lamu Allah shi yafi sanin gari qultu ni albani albani ne litafi sai nace wa hunaka suratun ukhra lam yata'arrad li dhikri ibn salah to ai kuma akwai wata mas'ala wanda ibn salah bai fade ta ba wa hiya fima idza lam yajid man amila bil hadisi to in kuma bai samu wanda ya taba aiki da wannan hadisin ba fa dan shi yace sai in ya samu wani ya taba aiki da hadisin ko kama da ya sana uku ya zai aikata ajaba an hadha taqiyuddin as-sibti fi risalatihi taqiyuddin as-sibti ya bada fatawa game da ainihin wannan mas'ala